الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد سيد الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الراحم يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أنصتوا رحمكم الله.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.
سوينا سورة إتتي أكي كرا سورة الأعلى. Wannan sura ita ce sura ta 87 daga jerin surorin Al-Qur'ani. An kana ko daga Baqara, Ali Imran, kataho, to wannan suratul A'la ita ce sura ta 87. Wannan sura dukkanin gabaki ɗayan ayoyinta sun sauka ne gabanin hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine fadin jumhurin malamai. Amma wajen mallam Buhaku yana cewa a'a madaniya ce. Akwai wanda wato shi ne sabanin kaulin jumhuri kenan. Tana da ayoyi guda 19, tana da kalmomi guda 72, tana da harfai guda 284. Wannan sura suratul A'la za ta nuna mana wato tauhidi, wato ɗayan ta Allah. Za ta nuna mana akwai taka ta Allah, sannan kuma da ɗayantaka ta Allah subhanahu wata'ala, da dalilai na hankali da kuma dalilai na ƙaliyai. Sannan za ta nuna mana hikima ta halitta ta Ubangiji subhanahu wata'ala a cikin halittar ɗan adam, da kuma tsora shi da Allah ya yi a kan shari'a, da kuma wasu abubuwa da za su biyo bayan waɗannan. Allah yake cewa bismillahir rahmanir rahim, sabbih isma rabbikal a'la. Ya Rasulullahi, ka tsarkake Ubangijinka maɗaukaki. A nan sai ya zama lafazin ismu sai ya zama sila ne, wato ziyada ce, a'a, mana tsarkake Ubangijinka maɗaukaki. Ana so ga duk wanda ya karanta wannan sura ta sabbih isma rabbikal a'la ya ce subhana rabbiyal a'la, ya faɗi wannan kalma. Domin an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ce shi sabbih isma rabbikal a'la, sai manzo Allah ya ce subhana rabbiyal a'la. Akwai su jama'a daga cikin sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma tabi'ai waɗanda sun kasance duk sun da ce sabbih isma rabbikal a'la, su suka ce subhana rabbiyal a'la, suna faɗin wannan. An ce wato waya wato wani mala'ika ya wato da Allah ya halitta ya kasance Allah ya halicce shi da fuka-fukai guda 18,000. Kowanne fufuke tsakanin wannan fufuke da wannan fufuke tafiya shekara 500 ne. To wata ran sai ɗansa a zuciyarsa, wai shin ko zai iya kewaye al'arshi baki ɗaya, zai iya zagaye al'arshi? To sai Allah ya ƙara masa fuka-fukai ninkin nasa. Saboda haka wannan mala'ika ya tashi ya zama iya fuka-fukai guda 36,000 kenan. To ya tashi da wannan fuka-fukai nasa ya dinga tafiya, wato sai Allah ya masa wahayi kai. Allah ya share shi, ya tona mala'ika a tashi, wato ka zagaya wato qawa'im al-arshi. To shi ne ya tashi ya dinka tafiya sai ga wato yayi gurgurdan shekara 20,000 don wannan fuka-fukai yasa. Amma bai kai wato kafar al-arshi ba guda ɗaya ba, daga cikin kafafun al-arshi na gurin Ubangiji. To sai Allah ya ƙara ninka masa fuka-fukan nasa, Allah ya ƙara sa masa ƙarfi, ya umarce shi ya je tashi. Sai da aka yi kuma tashi gwargwadon shekara 30,000, amma dai bai kai daga wannan ƙafa zuwa wannan ƙafa ta al'arshi ba. to saboda haka sai yace subhana rabbiyal a'la to ya faɗi wannan shine sai Allah ya sauko da mazala sabbih rabbikal a'la to shine mazala kuma da ya sauka mazala kisha kusan ya ce a cikin sujudar ku me za ku ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi mazala shi kusan ya ce a cikin sujudar ku to shine mana sabbih rabbikal a'la mana ka girmama ainihin ubangijinka wanda yake madaukaki wato Allah shi ne madaukaki akan dukkan komai mana ka tsarkake ubangijinka dai gabarin abin da yake mummuna ka tsarkake ubangiji gabarin abin da mulhidai makangara suke faɗa a cikin ubangiji
na'am
a wasu malaman suna cewa mana da bismillahil ala mana ka tsarkake ubangijinka wato gabarin abin da wasu suke ambatawa ko suke jinginawa gare shi wanda yake mai muni to ka tsarkake Allah gabarin wannan yana kuma an ce a hatta sunan ubangijin ma ka tsarkake ambaton ubangijinka ka tsarkake ambatanka ga Allah subhanahu wataala mana ka ambaci Allah kana mai kaskantar da kai kana mai girmama Allah ka ambaci Allah kana mai wato itirawa wato itiram girmamawa ga Allah subhanahu wataala to shine ma'anar wato subhanahu wataala sai na Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ina cewa ana rufin wato ainihin kai sallah da umarnin ubangijinka shine subhanahu wataala sai na Abi Musa al-As'ari shi kuma yana faɗa da sai na Abdullahi bin Mas'ud cewa su sun kasance duk lokacin da suka bude wannan karatu wato ainihin sura to suka ce subhana rabbil a'la kamar yadda zai bayani ya gabata suna yin wannan ne domin masala umarnin Allah domin Allah sai isa bin rabbil a'la amri to sai su ce subhana rabbil a'la da haka har ma wasu suna ganin cewa wannan ai yana daga cikin ma alqur'ani amma dai magana mafi inganci cewa a'a wato fadin da suke yi imtisali ne na abin da kaji manzo Allah ya faɗa amma ba wai yana daga cikin alqur'ani ba an ce sai na Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda ya karanta subhanar rabbil a'la sai ya ce subhanar rabbil a'la dan kare sallah sai ya kace da shi a ya amil mu'mina an kai kare ya kake kare a cikin alqur'ani sai ya ce mu gaji sai ka ce mun ji kace subhanar rabbil a'la sai ya ce a ba kare ne ba a an umarce mu da abu ne wanda ni ma na faɗa to duk wanda zai dace shi umirna to kaga waye al'amin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh shine faɗi wannan sai na kuma shi da Amir al-Juhani yana cewa lokacin da sabbih rabbil a'la ta soka sai manzon yake cewa to kusan ya fi a cikin sujudu to duk wanda yana shirewa a fita cewa wato ismu din nan wato ana nufin musamma wato ka ambaci abun ambato ismu rabbil a'la shi Allah ake nufi ka ambata ba wai sunan Allah ba ka ambaci Allah din wanda yake shine al'ala din wannan shine kamar tawilin wannan ainihin wato aya ya zo a cikin hadisi cewa manzo Allah ya ce ya tawilu ichi ya tawilu ka bani labari da ladan wanda yake subhana rabbiyal a'la a sallasa ko kuma ya fada ba a salla ba sai malaka shi yake cewa ya rasulullahi ai babu wani mumini ko wata mumina za su fada a sujjada su ko ma ba a sujjada ba su ce subhana rabbiyal a'la wato face sai wato wannan abin da suka faɗa ya zame musu mai nauyi a mizanin su fiye da nauyin al'arshi zai zama mai nauyi fiye da nauyin kursi zai zama mai nauyi a mizanin su fiye da nauyin duwatsun duniya kuma Allah zai shirya shi sadaka abdi bawa na ya gargata ala fuku kulli shay ni ne bukin kowane abu wala zuwa ishu babu wani abu wanda yake sama da ni sai Allah ya ce ya shaidu ya mala'ikaci kuma shaida ya kuma mala'ikuna a ni ɗan kafar turbu ni ne masa gafara wannan shine ladin mai tazihi subhanahu wa ta'ala ala subhanahu wa ta'ala shine ladin ka Allah zai baka lada a mizanin ka sama da nauyin wato al'arshi sama da nauyin kursi sama da nauyin duwatsun duniya kuma Allah zai ce mala'iku ku shaida na gafarta masa lalle ni ne madaukaki babu wani abu wanda yake sama da ni wanda yake sama da dokata to kuma an ce Allah zai dakon mala'iku ma ranar alkiyama ana tashi Allah zai ce ku shigar da bawa na a cikin aljanna shi sa na zama mu ce mu cewa mu ta wato fadin subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la kamar yanda Allah ya ce manzo Allah cewa subhana rabbil a'la an kuma ce manzo Allah da wannan mu kuma manzo Allah ya umarce mu mu al'umma sa mu yawa ta fadin subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la to ya ka ana mu ce daga muryar sa da yawan ambacin Allah da wala tabihi to shine Allah yake allazi khalaqa ubangijin nan naka wannan da ya halicci halitta fasawwa kuma ya daidaita shi ya halitta kuma ya daidaita halittar nan wannan yana fassara wato ayat da muka gabata muka shigeta allazi halakaka fasawaka fa'adalaka saboda haka Allah shine ya kirkira halitta ta dukkanin abin da kake gani ba wai Allah ya ga wani yayi bane a'a alafiyar misalin sa baka ba wai gani wani yayi ya bai kwayi nasa ba a'a Allah shine ya kirkira mutum da kanka shine ya kirkira halitta din sannan kuma kowanne a kullu shay'in halqahu thumma hada Allah ya bawa kowanne irin abu ya bashi irin halittar da ta dace da shi sannan kuma Allah ya shirye da shi zuwa ga abin da yake misalihi umurihi abinda gyaran al'amuransa suke ciki to Allah shine yayi wannan din to shine duk irin waɗannan halitta da muka ci bayani tun daga kan dan adam in ka duba yanda Allah yayi zuba molin kan nasa zaka ga irin cikar halitta da Allah yayi wa dan adam babu wani shine ahkamul hakimina babu wani mai hikima wanda zai iya gani kai yace ga wani abu da yake gani na gyara ko kuma ga wani abu da yake gani idan da an yi da zai ci to haka nan ka dauko gangar jikin haka nan ka dauko kafafuwa to Allah ya ba kowa halitta da yake ta dace da shi to kuma Allah ya daidaita halitta ba ai ba za a samu wani fawai mubayana cikin halittar tasa ba ma'ana ba za a sami a ga wani ga kafarsa ya tafi daya ko hannu ya fi daya ko waje gaba ta bambanta da wata in dai ba wata tawaya aka samu a duniya ba to kowa a irin tsarin halittar Allah Allah ya ba shi halitta ya daidaita kuma halittar tasa to wannan shi ne alqadir kenan alhakim Allah shi ne mai iko bisa halittar kuma shi ne gwani a wajen halittar din wanda zai kaddara kuma har ila yau shi ne wanda ya gwargwaje halitta wanda an ce halaka ya halicci jiki a wasu malaman kace ya halicci jiki fasawa ya kuma yi tunanin dan adam ya baka tunani ya baka halitta mai kyau kuma ya baka tunani mai kyau waye baka wannan Allah ne baka wannan ko kuma halaka Allah ya halicci dan adam a cikin tsatsan iyaye maza sannan kuma fasawa ya kuma daidaita shi a cikin mahaifin iyaye mata waye wannan Allah ne to sannan bayan wannan kuma wallahi kaddar Allah shine wanda ya gurguje halittar taka fahada sannan kuma ya shiryar da kai zuwa ga abin da jara ko maslaha take cikin sa a cikin rayuwarka ma'anar wato an yi kaddara Ubangiji ba ta ala ya datar da dukkanin halitta ga irin shikalin da ilace shi
na'am
ce kaddara din kenan hada kuma Allah ya shiryar da shi zuwa ga shari'a abinda Allah yake nufi da shi shari'ar ba wai a shari'a ta addini ba dukkanin halittar Allah kowanne akwai irin yanda Allah ya shiryar da irin shari'ar da Allah ya bashi mu dan adam Allah ya shiryar da mu gabarin fata to wannan kaddar kenan Allah ya kaddarta halittar mu ya kuma shiryar da mu zuwa ga abinda yake na daidai shine mu san Allah mu kuma bauta wa Allah to akwai kuma dabbobi Allah ya halicce su sannan kuma Allah ya shirye da su zuwa ga wajen kiwon su ya shirye da su ga wajen kiwo yanzu akwai dabba in ta shiga wato jeje duk irin ciyawar da ta dace da ta san ta irin ciyawar da ta dace ta ba ta san ta ba ta ci ba ba kuma ga masa za'i ba ba za'i wani za'i ba to sai ya da shi eh akwai irin ciyawar da ta ci eh eh to kaga ni ce kaga ba da kenan kaga to idan kaga dabbar gashi ta ruwa wa dan adam ta ruwa dan adam wani wato wani abu na ilimi wanda dan adam bai san shi ba kaga haka fa da kenan kaga dabba ce dan adam da yake cewa yace ita ya saniya ne ciki in ta shiga jeji to akwai irin ciyawa da in ta shiga ciki take ci take bukatar irin ta saboda haka su kansu makiyayen suna iya ganewa da wannan ciyawar da saniyar ta ci in suka ga irin ciyawar ta ci a wannan lokacin sai su ebe ta in sun ebe ta idan aka samu mace mai ciki tana nakuda in aka ba ta wannan ciyawar in ta ci ta yi lafiya to kaga wace yana gane wannan kaga ta zanya ba to ita zanya ba ya gaya mata a gida ya daga fahada kenan shi ne hidayar da Allah yake wa kowa a cikin halitta eh sai ga Allah mai jaya a cikin mucijiya idan mucijiya ta makance to akwai wata irin ciyawa da in ta ci in ta ta wato ta yi birgima a cikinta ta ci wannan to sai da ta kuma ya buɗe to ita ji ita ta mishi da tana gane irin wannan duk nisan wajen ciwo duk inda wani ciwo take ko ta maka ce din ta san inda za ta je a wakancan sai ta je kuma sai ta shushuro sai ta ji kaishin wannan ciyawar sai ta nemi sai kuma ta ci ta bari ma a cikin irin ciyawar ne eh kaga da bani ba wani ya ga mata ba wani shirye da ita ba amma Allah ne shirye da halaka fa hada kenan to duk irin waɗannan akwai waɗannan dan ka ana faɗa cewa Allah ya halicha wato ya kuma shirye da shi kan dan adam zuwa ga ainihin manafi abun da yake amfani nika hatta irin waɗannan discovery da ake yi abubuwa a ce yau an gano wani abu ko ai duniya kullum haka ake yi sai a gano wani abu wanda zai zama amfani gare ka wanda da ba a gano shi ba eh ijtihad wanda da ake ta yi sai a gano wani abu in a abin shi technology ne eh ai ga shi ana gano abubuwa da yawa wanda da ba a gano ba sai a gano ashe idan an sarrafa abu kaza zai zama kaza wanda za a yi amfani da shi wanda da duk ba a da duk ba su wannan ba to ai duk wannan fahada kenan eh hidayar da Allah yake wa bayan sa kenan eh haka ne a ilimin sciences shi ba sai ga an gano hatta a ilimi na lafiya sai ga an ce da ai ba a iya operation ba ai da in mace zai ko kuma in kaza ya faru ba sun ayi kaza ba amma yanzu fa an gano ayi kaza to duk irin waɗannan haka Allah yake ta bayar da fito da abubuwa ulumi dihani wala fatiha al'amura ne da Allah zai ta bayyana su ya fito da su ba wai kirkira su ake ba to duk irin wannan yana daga irin abinda bawaye wajaba ya sallama wa Allah zaka ga wani ilimi ne na daban da Allah yake zuwa ga bawa wanda ba wai wato ilimi ne da duniyi ko ilimi ne na ilhama da kuma Allah yake kisa dukkanin halitta ba ma kai dan adam ba dan adam yana da irin waɗannan abubuwa zai san abin da zai amfane shi ba tare da wai an san da shi ba a'a sai Allah ya kisa masa sai iya gano wani abu wanda akwai amfani gare shi ko ya gano wani abu wanda wannan abun akwai cutarwa gare shi to duk irin waɗannan abubuwa to ina daga cikin halaka wato ainihin kaddara fahada kenan eh kaddara fahada to Allah ne Allah shine yake wannan wallahi a hadda mar'a kuma ubangijin wannan da shine ya fitar da almar'a wato makiyaya wato su kansu dabba dabbobin kaga sun san makiyaya sun san irin tsirin da za su ci wanda zai musu da amfani sun zama irin akwai ingilishin da za a ga dabba ko ego kai ka bata ba za su ci shi ba tun yi wanda suke ci suke ji ba su ci ba to kaga ni to kaga su ba kenan Allah ne ya tsara musu da makiyaya akwai irin abu da in sun je to ga irin abin da suke bukata ga irin abin da zai musu da amfani ga irin wanda za su ci ga kuma irin wanda za su kaucewa domin me dan ba shi da amfani gare su ko kuma kila yana da cutarwa gare su to shine a harkar mar'a ya fitar da irin tsirrai da ainihin abinci waɗanda duk za a ci kuma faji alahu busa'an ahwa sai kuma ubangiji ya sanya shi a wato zama ahwa zama ya yi kore shar don koren ma sai zama yana baki-baki ƙarshe kuma sai zama busa'an sai zama ainihin mutaci domin sai ya zama ahwa sannan yake zama busa'an eh faji alahu ahwa kuma busa'an kenan eh shi ne bisa ainihin tartibin da ake faɗa cewa ai gashi Allah ce a haradar mar'a to kuma sai aka ce fa ja'alahu sai aka kawo fa ta taqidi to ai ko kaga a ka'ida ta larabci duk inda ake hada fi da fa tana ba taqidi daga wannan shi wannan yi bai to yanzu kenan a haradar mar'a Allah ya fitar da makiyaya yana fitar da makiyayar kuma shikenan ko fashi alahu su'an ahwa ai ga shi da aka sami mudda sai da aka sami mudda ta wato zamani ne dan tsayi sannan ya shi zama baki-bakin sannan kuma sai zama mutaci kamar yadda ake faɗa a larabci akan ce tazawwaja zaidu ko wuri da lahu zaidu yayi aure sai aka haifa masa ɗa to zaidu yana yin aure yau din nan ana cewa fatiha sai aka haifa masa ɗa ai ka sai da aka samu wajen wata tara mako mafi to kaga a shedula a kaddara kuma batu muddatu kaza waje zaidu zaidu yayi aure fa mabat muddatun sai wata mudda ta shude sai kuma wuri da lahu sai aka haifa masa sai aka masa haihuwa ne to shi ma wannan a hajjar mar'a Allah ya fitar da makiyaya to fa mabat muddatun sai wata mudda ta shude sai kuma ja'alahu ahwa sai Allah shi ya shi ya zama yayi baki-baki saboda tsabar kore sai kuma ya zama busa'a sai zama kuma bukaci bayan ya bushe kuma ta yadda ruwa in ya zo ruwan guje zai iya kora shi ya zama ya tafi da shi to ka ga hikimar Allah fa yadda babu abin Allah ya tsare da shi ya zama ya yi kore shar saboda tsabar shar na koren har sai gashi yau ma ina ahwa ina baki 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 kuma ana nan sai ya koma ya rine baki daya sai kuma ya zama ya bushe sai kuma ya zama busa'i to wane ne yake yin wannan shine allazi khalaqa fa sawwa wa qayyada makaddara fa hada to wannan wanda yake kaddara fa hada wanda yi wannan khalaqa fa sawwa wanda allazi kaddara fa hada to shine to wanda a harajal mar'adin nan shine wanda isan ya kuma mar'adin ta zama busa'al ahwa to ashe me duk wannan Allah yake nuna wa Allah yana nufi cewa shine al-qadirul hakim Allah shine mai iko al-khallaqul hakim shine mai halitta kuma shine gwani a wajen halittar ta sai da haka wannan aya ce a cikin yin to lalle ni imani da Allah kuma waɗannan abubuwa gashi wato rikice na zamani yana tabbatar da su yana tabbatar da su Allah ya faɗi wannan kuma yanzu duk wanda ma ba musulmin ba sun yadda cewa wannan zahiriya ta alqur'ani abinda alqur'ani ya ambata din nan haka yake yanda alqur'ani faɗa haka yake a zahiri haka yake a sayyidin haka yake a bincike na zamani an yi babu wani sabani to wannan shine mara arjiyar mar'a fi alhu busa'an ahwa kenan
na'am
to an ce ma'anar wato an busa'an din nan wato bayan kore din sa shine izama yayi baki baki wato har izama kamar ma ya kone kenan saboda tsabar wato bakin nasa an ce wannan misali ne Allah subhanahu wataala yake saba shi ga kafirai saboda cewa to fa yanda wannan abu ya zo ya sharshar kuma ya zama baki kashi zama mutaci to duniya ce ba haka duniya ce misali duniya ne Allah ya bayar ga ta a duniya kuma sun hadira haka annabi ya faɗa kuma sun hadira ga ta nan kele ga ta nan حتى إذا أهدت الأرض زخرفها وزينت gashi nan ta kawata tayi kawa tayi kawa tayi kawa to duk wannan kawato duniyar to shine fa kamar yanda Allah ya fitar da mar'ani kamar yanda Allah ya fitar da makiyaya ne a ga wato tsirrai a ga wato yabanya tayi lip 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 ga dan gurin sha'awa tayi kwarra tas to kuma Allah nan sai ta nuka kuma ahwa tana baki 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 kashi gurin gaba kusa'ai to haka ita ma duniya ce yanzu duk wannan kawato duniyar to akan da mar'ani saboda haka za ta zama musa al-ahwa haka duniya za ta tashi kenan to saboda haka ashe kai mu'mini kai imani da Allah ka sani duniya za ta kare duniya ba matabbata ba ce duniya gida ne na in ka zo ka za ka samu dama ka ga ka bi Allah kamar kasuwa shi kai ciniki ka kwashe riba a gaba saboda haka to duniya ita ma matsayinta wato kasuwa ce ka tsaya kai ciniki ma'ana shi ne cinikin lahira kai ciniki da Allah in kai ciniki da Allah to shikenan zaka ibi riba a lahira to shi zaka shine misali na abin nan na duniya da kuma lahira to shine Allah ya bada misali da wannan busa'an da ainin mar'a fajal busa'an ahwa to
sanuqri'uka fala tansa illa ma sha Allah innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa ونيسرك لليسرى
الله يجي سنقرئك يا محمد صلى الله عليه وسلم يسلو ذا مكرنتر دك القران ذاك سان شي بذاك من تابع يا رسول الله ذاك حدث شي وجه wannan lokacin da an ce tazo wato bishara shi Allah subhanahu wa ta'ala yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa Allah ya bashi ayoyi mabayyana shine Allah ya bashi alqur'ani malaika jibril ina karantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ma'ana ane masa wahayi alhaji manzo sallama ummi ne ummi shine wanda baya rubutu baya karatu amma Allah ya ba manzo sallama ilimin karatu da rubutu sai dai an hana masa rubutu da karatu ne dan haka zamu ga manzo Allah baya rubutu baya karatu amma kuma shi yake koyar da rubutu da karatu da mai rubutu da karatu shi yake koyar da duk ilimi daga kirjin sa ya bayyana sallallahu alaihi wasallam hatta karatun ma kai hatta fi kalkalin shi manzo Allah ya koyar kaga harifin kalma ko gashi mun da yakin zaka ru alkalma ma kai jirje to sannan iga cewa aqimil ba'a ko ban rike da ban rike sina wala to awil nima in ka zo ka tsaya da ba dungun badin nan ya tsaya kyam sannan ka raba bakin sun ke kashashe kar ka makantar da mimi to kaga yadda ma ake rubutun sai manzo Allah sai mai zama yana koyawa gwanayen rubutun ma annabi na koya musu ga yanda ake rubutu su saboda haka ita ummiya a haƙin manzon Allah ɗaukaka ne in kulta ummiyun kuma tuhum ila al-ula shi manzon Allah ka ce da shi annabi al-ummi to ka girman manzon Allah ne ka dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wal ghairihi zammun amma ga wani manzon Allah in kace wani ummi ba manzon Allah ba to wannan kuma zargi ne domin kace ummi wanda yake akan halin ummi jahilin da bai iya zuwa bai karatu ba yanda wanda ta yi shi bai canja ba bai iya komai ba annan wato a rayuwa na rubutu ko na ilimi na rubutu da karatu bai iya ba to amma shi kuma zalla zaman gaga masa wannan kana nufin cewa annabin da yake takama da wahayi daga Allah shi baya rubutu baya karatu kuma yana koyar da rubutu da karatu ga mai rubutu da karatu to saboda haka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama idan malaika jibril yana karanta da shi alqur'ani to sai ya zama ina gaggawa ina aje aya sai ya dauko farkon da sauri dan kare manta sai Allah ce la tu hariki bihi zaraka ita jalabi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu thumma inna alaina bayanu to sai Allah ya ga manzo Allah wannan to shine ba'dan sanukun karatu sa Allah ya ce abdullahi ai karkan gaggawa ai mu za mu karantar da sunu ku kaza mu karantar da kai alqur'ani da koyewar jibrilu gare ka kuma ba za ka manta ba za ka dace duk abin da jibrilu ya ga maka to zai zai zauna a kulwarka ba za ka manta shi ba to shikenan kuwa sai ya zama cewa Allah ya wato za jibrilu ya karanta manzala to duk abin da an karanta manzala sallama din nan sai ya zama manzala sama ba zai manta shi ba manzala sama zai dauko shi daga farko har zuwa ƙarshen sa shi ne Allah ya tsara wannan sai Allah ce illa masha Allah sai dai abin da Allah ya so ah to me abin da Allah ya so amma na abin da Allah ya so kuma ta to sai ka manta sai bishi kuma Allah ya so ya manta din ba eh dan Allah sama bai manta komai ba daga cikin abin da jibrilu ya karanta da shi sai da ke zama sha Allah hudunta ya tabaruki ce kuma fadin Allah hadisi ne ciya ma da mutum samawati wal ardu ya Allah sai masha Allah za su yawo ma cikin aljanna da ko da wuya su yawo ma cikin ta mun tuka da goma su mai da kai sai a to sai dai Allah ya so kai Allah wanda su ba sai ma Allah ce hadisi ne ciya abada yan wuta zauna har abada yan aljanna zauna har abada to ga Allah masha Allah wannan ta tabaruki ce kawai ba wai dan ciya za su saka ba to shi ma da aka ce balatan sa illa masha Allah ba ana nufin cewa ba za ka manta ba sai dai idan Allah ya so ka manta din to saboda haka an fade shi ne dan Allah bai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manta wani abu daga cikin abin da aka yi kawai kanta da shi ba na wahayi saboda haka Allah ya sanar da manzon Allah ya bashi komai saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani da karantun jibrilu kuma ba tare da ya manta wani abu ba to idan wasu malaman sun ce wato a tabbatar Allah illa masha Allah dinnan a sai dai a dauke shi amma anar sai dai abin da Allah yake yi manta da kai da mantar da kai shi saboda an yi nusuhar sa eh kamar nusuha kenan saboda haka abin da aka yi nusuhar sa to shikenan sai Allah ya mantar da kai shi idan ba za ka karanta shi ba eh to wannan shine ma'anar illa masha Allah Allah ya ce innahu ya'lamul jahra hakika shi ubangiji shine ya san abin da yake abin da aka bayyana na zance da abin da aka bayyana na aiki duk abin da ka faɗa ka kai shi a bayyane Allah ya sani duk abin da ka aikata kai shi a bayyane Allah ya sani wama yahfa da kuma abin ma da yake buya na asirai abin da ka koyi a zuciyarka ko a girjinka wato Allah ya san wannan kai abin da ma zuciyarka ta tsarsa Allah ya san shi abin da zuciyarka ma za ta tsarsa ba ta tsarsa ba Allah ya san wannan shine ya alimu sirra wa ahfa Allah ya san abin da ka koyi abin da ka koyi sai ni ka san abin da ka koyi ai a zuciyarka dai ba za mu magana da kai anan to amma iya abin da kake bayyana mu shi ne gane shi ne kake aljahar da sai amma abin da ko yake koyi a zuciyarka kai ka san wannan ni ba san wannan ba to shi Allah ya san abin da ka bayyana ka kamar yadda ya san abin da ka koyi din kai abin da ma zaka darsa ba kamar darsa shi ba sai gobe ko anjima ko jibi ko wani shekara ma shi Allah ne zaka darsa wanda kai ka san abin da zaka darsa ce ahfadin kenan to Allah subhanahu wataala ya san wannan saboda haka ashe babu wani abu da yake buya ga Allah subhanahu wataala dan haka ku tsaya ku kauta wa Allah subhanahu wataala kai koyi kai koyi ka bayyana abin da yake na gaskiya ba na abin da zai yadda Allah ka kuma kudarce abin da zai yadda Allah domin Allah ya san duk abin da ka koyi da abin da ka bayyana anan al-Imam Muhammad ibn Hatim yana faɗa ina cewa Allah ya san sarkar da aka yi ta a bayyane ya kuma san ya sarkar da aka yi ta a koyi kila kuma an ce aljahra shine abin da duk ka ji cikin alqur'ani da jinka to Allah ya san wannan wa khfa shine abin da Allah ya san sa gaba da jinka shi ma wannan Allah ya san wannan to Allah yake cewa wal yusra li yusra wato wannan alifi ne akan sunan kullu kadin nan eh kila kuma an ce akan inda fi alamul jahra wa ma yahfa din nan to Allah yace wato ainihin wani ya suka lisura yanzu zamu shiryar da kai ya rasulullahi zamu so kike maka lisura zuwa ga ainihin sauki lisura an ce tace aljanna mana zamu dace da kai ga shari'a ko kila zamu dace da kai ga shari'a ne sauki ya rasulullahi shi ne ya suka lisura zamu dace da kai ga shari'a ne sauki kiza duk a cikin shago'i da Allah ya sokar wa annabawa babu shari'a ne sauki irin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne zaki cewa bu istu bi hanafiyatu samha an aiko da addini hanafi wanda yake da sauki mai sauki inda yasa ka zuba a jikinka sai ka sa ruwa ka wanke sabanin shari'ar annabi Musa cewa idan shari'a din sa ta saba ka sai a tsaye fata ko da ba ci babunka sai a yanke gurin amma mu kuwa sai a yayyafa ruwa to wannan isra'in shine ayi wato saukin da Allah ya sokake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda mu ma muka samu wannan saukin albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah yake ce fazakir
fazakir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha
Allah yake fazakir ya rasulullahi kai gargadi kai wa'azi ka gargadi mutananka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka gargaɗe su bil qur'ani kai musu gargaɗi da alqur'ani inna fa'ati dhikra in dai har gargaɗin zai yi amfani to anan an ce akwai ikhtifai cewa ka gargaɗi mu'minai ka kuma gargaɗi ma kafirai wa'azin ko ya zai amfani ko ba zai ba kai dai gargaɗin shine ma'ana inna fa'ati dhikra to wai lantan fa kai gargaɗi in gargaɗin zai yi amfani sai ce kai ko ma din dai ba zai yi amfani ba sai ce wannan ai misalin fadin Allah ne da yake sarabila ta kifumul harra to kaga ai wal barda ta kifumul harra wal barda eh kamar wala huma sakana fil layli wala huma sakana fil layli wa ma taharaka ma eh kasan wala huma sakana to an shafi wa ma taharaka shine iwa shammi alfiya ko ibn malik yake cewa wal wawu qadutu buzafu ma ama adafati ita wawi a arabiya ana shafe ta tare da abin da ta adafta abin da aka tsabta ta kanta kaga wala huma sakana wa ma taharaka to sai aka shafe wa ma taharaka din kaga wadin an shafe ta tare da abin da ta wato aka ta adafta aka adafta shi to shi ma wata rabila ta ikumul harra wal barda eh ya shafe wal barda din kenan ko kaga wawin da barda din an shafe shi to shi ma shi ma nan to irin to aya to irin wannan ilimi eh irin sai wato in da fati zikira kawai in lamta fa eh in za ki amfani ko ma ba za ki amfani ba eh domin ga wa'azi gargadi kila wa'azi kila eh wa'azi wajibi in dai ka sani to wajibi ka sanar shi yasa manzo Allah ya faɗi ai cewa masu koyi ilimi cewa wani wanda ya koyi ilimi aljamu billahi bil jami' min an-nar duk wanda ya sani ya kisarwa to Allah zai masa linjami da linjami na wuta dalilin wannan ilimin da ya sani bai sanar ba to ranar kiyama shin nan da ya bai faɗa ba sai ya zama masa azaba shine Allah ya masa linjami na wuta dalilin ya sani bai sanar ba to shi yasa ashe karka ce in na faɗa ai ba ji za su yi ba a'a in dai ka sani to wajibi ne ka sanar eh dole ne ka sanar idan ki zama hujja akan dan adam ya zama cewa ya sani bai aiki da shi ba amma kar ki zama cewa an yi ban sani ba ma ja'ala min bashirin wala nadirin Allah mu ba wanda ya gaya mana to ina malamin cikin ku ina malam wani ina malam wani ai ba sa yi wazi ba sa tafsiri ba sa gargadi mu ba su ce mana komai ba to me yasa baka sanar ba ki ce ai wannan ga mun ba su yi ba wai ga baka ba su yi ba eh ai dama kai kai gargadi ne ga ta ji man ahbabta
na'am
walakin Allah ya yi bayyana daga ko mazala haka Allah ya ga masa kai ne ka faɗa din Allah shine mai shiriya sai ka ga cewa ka faɗa su kaza ba ai ba amma kuma yayin lokaci sai ka kuma wanda kake ga ba su yi din ba sai mun ga su din suka aikata din ai zai lokacin shiriya sai Allah ya nufi shiriya dama ba wai wa'azin naka ne shine shiriya ba a'a sababi ne amma in an faɗa din to Allah ya nufi shiriya shike kuma ko babu komai Allah mazala ya ce la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairuka min hunna Allah ya shiri mutum ɗaya da kai ya fi a baka jajayen raƙuma kamar yanzu ka ce a baka manya-manyan motocin nan eh a ce Allah ya shiri mutum ɗaya da kai domin me Allah ya shiri mutum ɗaya da wa'azinka sai zama sababin samun rahmar Allah gare ka a alƙiyama domin ya zo a cikin hadisi cewa kowane mutum zai faɗi hujja wajen Allah wani ya wato in Allah ya dinka cewa me kai mun me kai na ibadata shi Allah na bauta maka me kai misali ce nayi sallah Allah ya ce to sallar waye isa ka wa ita ke sallah sai ce Allah ai ni malami na ne na ungomu budur malami na ungosu malam malami ishe mun ka ce ai sallah ai mu salata ka ce mu tsaye da sallah zaka ne sallah sai Allah ya ce malam malami ya ga maka ce eh Allah malam malami ya ga sai Allah ya ce to azo da malam malami sai an ji an kama da sallah a cikin kake kare ilimi da hujja a kawo malamin kai malam wani kai ne kace da shi ai sallah ce Allah eh ni ce maka ai sallah to kai wani ne iga maka ce Allah ni ma malami na ne malam wani Allah ya ce to azo da malam wani in azo da malam wani kai malam wani kai kace masa kai ga masa kace ai sallah ce eh to kai wa iga maka ce ni ma malami na ne malam wani to haka za a dinka tafiya a dinka tafiya a dinka tafiya a dinka tafiya har sai an zo kan shi sahabi yace wane ne ya ga maka sahabin yayi kirari ba bane yace ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ya ga masa kaga an je abin nan to eh ila ace ya rasulullahi Allah ya ce Allah kai kace musu ya sallah ce to ai naka samu ce ai jibril ne ya ga a zo jibril jibril kai kuma fa yace ya ubangiji ai kalamu ne kalamu fa yace ai uyi daga lokacin da na ga kai lau ka kuma fa ya kira ni ga Allah ya kira ga Allah ce Allah kai ne ka ga mu Allah ya ce to lahu kai gaskiya kalamu kai gaskiya jibril kai gaskiya rasulullahi kai gaskiya bi hurera ne ko abdullahi ko anasu ne kai gaskiya sannan malam wani kai gaskiya malam wani kai gaskiya malam wani kai gaskiya malam wani kai gaskiya na kan ibadarka duk waɗannan kai hujja ce sai da ka zara ka sani to lallai ka sanar domin ko da wanda ka gaya wa din yayi amfani ko bai amfani wannan ya rage nasa sai haka in ya fashe zikira ko in ka fara sai ka sanar din kai dai ka sauke nauyinka a wajen Allah subhanahu wataala kuma babban alkhairin da za a samu shine idan ka koya wa mutum misali alwala kai tsarki idan ka koya wa mutum ya iya tsarki to wannan tsarkin duk lokacin da wannan bawan Allah shi ma ya koya wani tsarki yake tsarki shi ma wani koya masa yake tsarki to ranar alkiyama idan Allah ya bawa shi wannan mutum da koya wa tsarkin nan idan ya samu lada 1000 dalilin tsarkin da yake Allah ya bashi lada 1000 to kai kuma da koya masa sai Allah ya baka lada 2000 addirar da tsarki duk sanje ya tsarki ya samu lada 1000 a tsarkin da yake kai kuma sai Allah ya baka lada 2000 sai ya bawa malaminka 4000 sai ya bawa malamin malaminka 8000 sai an bawa malamin malaminka 16000 haka Allah zai dinka ninkawa har kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawan waɗanda suka amfana da iliminka su ne yawan irin alkhairi da kake tarawa irin lafiya da kake samu saboda haka zamani yana tafiya yana kana nisa kuma ladan naka yana rubanya ina rubanya shi sa ake cewa malami ko ya mutu bai mutu ba eh malami ko ya mutu bai mutu ba eh shi malamai rayuwa ne eh gashi wace ko gashi tace kamar idi gashi kuma gashi turbaya amma saboda ilimin nasu mutukar an yi aiki da shi to Allah yana kai musu ladan wannan aiki da suka sanar da wannan ilimi aka aike shi Allah ya ninka ladan kai sama ma da ladan wanda masu yi aiki wanda ya aiki an bashi lada 1000 amma kai an baka lada 2000 in ma kai a'a dalibin ka ne ya yi aikin in ya samu lada 1000 malamin sai ya samu 2000 kai 4000 ma Allah ya baka to shi sa wato babu wato aiki ne wato mai daraja irin aikin koyarwa ilmantarwa shi sa manzo Allah subhanahu wataala ya ce ma kinna babu istu mu'alliman ni ma aiko ne a matsayin malami duk fara alkhairi ina cikin koyarwa duk wani alkhairi ina cikin wato ilmantarwa shine ma dalilin an yi hadiyar Allah bukar sura mai da haibul kadir kuma Allah sai haka an sanya manzo Allah sama ya zama mai wannan sai haka daɗi mun Allah ya baka dama ka zama kana karantawa in Allah ya baka buɗi ka samu wani lokaci na majalisi a karantar da al'umma a sanin da su akwai musu tsarki musamman ma irin sababbin ungwanni da ake zuwa kar ka zama kamar amarya ka sai kai ka bace ka fita a'a al'umma din ne ka zauna ga cewa al'umma suna buƙatar ainihin wato ilmantarwa ba sai an dauko kasar da kafi ba ahlarin nan da ake kira wada an shi ka ba ka ce ba eh kana magana halin ba jahala ri ya yi ta bin yara ne eh kuma ga manyan ma almajiran ma sai na gaske to da kwalin matsalar dan ya kuta mana eh ko lafi kuma abu lafi sai ne cin lafi rabi ya cin ce ne warware baka gani mana sai lafi a dauko shi a hankali a hankali a hankali ana bi a koyi tsarki a koyi ainihin da za a yi sallah ko shi za ka bari da baki sai laka kar a lela duk ilimi duk inda al'aya kuma duk inda Allah ya maka baiwa kar ka rena baiwa da Allah ya maka zaka ga akwai mai bukatar ta akwai bukatar ta eh in akwai wasu yi ne alhamdulillah kai ma to shi kai ma ayi da kai alhamdulillah ya iba din iba bana amma idan ka koma gefe kaga akwai masu bukatar to kai ma ki kokari ka zama kai ilimin ta kullum ana baka misali da Imam al-Biruni wanda yake mai kuniya din nan kaga shi ba wani sai bisharari bane ba wani sai shikari ne zama ba shi wani tarihi wanda yake fitaccen tarihi amma baitika yi guda 33 zuwa 2 amma duk duniya ta ilimi musamman ibn hadith a sai shi kowani ne da karaman dalibi ko dalibi ya sai shi ke da duniya an sai shi domin duk wani wanda zai kanta ilimin hadisi da raita a mashariq ko a magharib littafin sa wannan baiti 33 shi za a tsaya shi mafi to kaga idan ga ya kalli cewa ai ga su Imam Suyuti sun yi alfiya su da hadisi baiti 1000 ga su Imam al-Iraqi sun yi baiti 1000 ga su wani duk irin gudunmawar da aka bayar da dai yi wannan tunba amma yanzu da ina san shi an san na san mafi yawa ma in ba babban dalibai manyan dalibai ba ba san wadancan ba to yana shi kaga ba a rena baiwar da Allah ya yi wa bawa mutukar akwai wadanda za su amfana to fa zakka eh sai amfana da su na'am eh sai amfana da su Allah ya amfana da su Allah ba amfana da mu to
yadhakkaru man yakhsha
Allah ya ce zakkaru man yakhsha sannu wanda yake tsoron ubangiji wanda yake tsoron Allah yake tsoron Allah shine yadhakkaru shine ai zai ga ku an ce ta so ka a cikin Abdullahi bin Umm Maktum Allah ya kara masa yadda eh akan sa sai da kuma ya sha an ce ta sauka sai da ka ashe shi wa'azi wato wanda yake Allah ya sanya tsoron sa a cikin zuciyarsa to shine take dace da mun rikatu din kan wani alfiyanci ne a cikin zuciya sai idan zuciyar tana cikin barrana ala qulubihim ba za ta iya karɓar wa'azi ba amma idan Allah ya jefa wannan rika din nan sai ga kankanin abu ana fada sai ga yayi tasiri a cikin zuciya yanzu ga turawa da suke ta musulunta a America da sauran kasashen duniya na abin nan sai ga dan wani abu ne kankani zai ba su ta'jibi na ayar Allah ko alqur'ani ko kuma wata dabi'a da su gani a wajen wani musulmi ko ga wani abu na musulunci sai ga shikenan sai ga babban kaji babban kaji wanda za a yi mamaki a ce ya musulunta sai ga an ce ya shi musulunci ko kwanan nan an ce akwai wani shahararren mawaki a America mai kudi kuma yayi suna kawai sai ce wani azumi ya shi ma ya musulunta eh to ga gani sai ga dan wani abu ne da abu ne sai kai duk abin da ake sai kade wa cewa sai ce musulunci shine addinin gaskiya to wannan rika din da Allah yake sanya a cikin arziki zuciya sai ga cewa mallam wani ya faɗa bai ji ba a an yi wa'azi kaza ne ji ba kai ka faɗa sai ga an ji sai ga zaka yi ta zai eh to Allah ya ba mu tsoron sa
wa yatajannabu al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
الله يجعل تجنبها الأشقى تسألوك وأن المؤذي ذاك شيء يا رسول الله وأن ديك مطيا شلا هنا وأن دي الله يسن شكيين يا شيء أتمنى من الله تشي تجنبها شين دي دي تشي وأن ذيك أتعين هنجر بجيناك وأن دي الله بيهل تشيشي بيهل تموت الشريعة با da yafi da shi ga ita ba to duk wa'azinka ba zai karba ba eh saboda haka innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha yala an ce ta zo kaje a cikin wani dan mujira da kuma Utba bin Rabi'a sune al-ashka inda Allah ya faɗa sai Allah ya ce alladhi sallana al-kubra shi wanda yake shiga wuta wuta take mai girma wanda an ce tana can asbabun nar karkashin wuta a can kasan ita ce wutar jahannama tana can karkashin kasa ita ce nar al-kubra ita kira nar jahannama nar subra ya ce wutar duniya nar kubra ya ce wutar jahannama kuma to ba nar subra din zai shiga ba ba wanda ta duniya ba wanda yake mutsike din ya san sai ya ce wai ga nar ai wanda nar subra shi ai nar kubra sai sai nar kubra zai shiga wuta wacce ke babba ita ce wutar jahannama wanda ba zai rayu ba rayuwa za ta amfane shi a cikin ta ba kuma ba zai mutu ba shine Allah ya ce sun bala mutu shi ha bala ya haya sannan idan Allah ya sanya shi a ciki ba zai mutu ba balle ta zai huta daga azaba ba kuma zai rayu ba rayuwa wanda za ta amfane shi dan yana cikin azaba to shine wannan makan gari Walid ibn Mughira da Allah ya ce wuri ku sa gudatin nan eh to Allah ce kada aflaha man tazakka hakika wanda wato ani ya tsarkake zuciyarsa gaban kafirci ya tsarkake zuciyarsa da imani ya tsarkake zuciyarsa gaban shirka wallahi hakika wannan ya rabauta ya dace da wanzuwa a cikin aljanna shine rabautar ta take Allahumma ja'alna min
amin
ira kuma an ce kada aflaha man tazakka wanda ya fitar da zakat fidiri zakat fidiri ya bayar wannan ya rabauta eh an fasara shi da zakat fidiri sannan kuma wanda kasu rabbihi yayi zikiri yayi zikiri kuma fasalla kuma yayi sallah eh yayi kula da sallah kuma yayi kula da zikiri eh zakar kuma rabbihi kenan shi yasa wato a cikin hadisi cewa wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo shi ya ta gaban manzon Allah sai sahabbai suka je sai ni suka ga manzon Allah ina kallon sa ina bin sa da kallo sahabban da ga ina kallon manzon Allah ina kallon sa kace ya rasulullahi wannan ai majnun eh wannan ai mahaukaci ne eh manzon Allah ya ce a eh kar ka ce majnun bal qulu musabun ba ma hukaci ba sabbe ne eh bisa da kafi eh ai al musab al jilal kullah wanda baya zikiri shine ma hukaci eh shine ma hukaci amma wannan tabbaci ake cewa eh wadannan gidajen asibitin nan na Dawano asibitin tabbaku eh ba na ma hukaci ba ma hukaci shine wannan majlisin ma fi ba sa zikiri ba suna gaba da masu zikiri eh wannan baya zikirin lahi kuma ina fada da masu ambaton Allah masu zikiri to wannan in ka ganshi to kaga cikakken mahaukaci eh shine mahaukata eh shine a shari'a shine mahaukata amma wannan dai an ce ba shi da lafiya ko kwakwalwa wannan tabbace kenan ake cewa shine musabu kenan amma majnunu shine wanda la yazkurullah eh kuma wace bai al-qimu al-ma'siya yake wama bisa saba wa Allah zira Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kada aflaha man tazakka wa tunabi fa sallaki kuma an ce sallatin ma ana nufin salatu da idi ya bar zakat fitri kuma ya fita ya je yayi salatu da idi to duk wanda yayi wannan to hakika ya rabauta Allahu ja'alna min
amin
hakika kuma ake manta zakka shi wanda ya shaida babu abun bauta da cancanta sai Allah sannan kuma ya tsince bauta dukkanin wani Allah gabarin sa sannan kuma ya shaida Annabi Muhammadu manzon Allah ne to manta zakka kenan ya samu tarkiya kenan ya ce la ilaha illallah ila an ce taso kai ma a cikin sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda wanda abin da ya faru shine a Madina wato akwai wani munafiki wanda ina da dabino a gidansa akwai kuma wani mutum daga cikin mutanen Madina ina makwataka da shi to sai zama iska tana kado dabinon gidan wannan munafiki ina fadawa cikin wannan gidan wannan ba ansari wannan ba ansari sai ya kan dauka da shi iyalinsa suka ci to sai wannan munafiki sai ya zo kawo karar wancan mutum gidan wajen manzon Allah ai ga dabinon sai yana fadawa gidansa yana iba yana cin masa dabino to shikenan sai manzo Allah sallama sai yake da shi sai yake da shi to ai ka wato ka wannan dabino naka bana baka baka bani shi ba in baka wani dabino a aljanna in canja maka wani dabino da sababin dabinon ka canja maka wani dabino a aljanna sai yace a ya zan je da kudi hannu da bashi wai shi nasa aika shi ajilan ya kuma bada ajilan eh abinda bai zo ba ganawa an ce kai a baka ya baka za a kunci shi nasa yi wannan annabi sun munafiki bane eh bai ga fanci a fanci munafincin sa ba ba fanci ga munafiki bane sai a wannan lokacin sai ya faɗi wannan to shikenan ina faɗin wannan to sai da Usman sai ya ji sai Usman sai ya ji to ni ba zan baka ajilan ba yace zo mu je sai da Usman ya bashi dabinai baki masu yawa yace to dindin da wannan nuna dinna baka a wajen wannan lafi ne shi sai yace to yayi shikenan sai da Usman sai yace to shi kuma ya bawa wannan mutumin wato makwacin wannan munafikin ya bashi ma dabinan baki daya yana yin wannan sai Allah yake cewa a kad aflaha man tazakka wa zakar sumu rabbihi fasalla sai da aka an ce ta soka a cikin sai da Usman din afala Allah ya kara masa yadda Allah ce bal tusurul hayati dunya ko
na'am na'am
Allah ce bari dai ku kuna zaɓa rayuwar duniya ne shi ya ce wai ainihin yanzu yake nema eh ya ce wai kai abaka ya buka za a kunci to shi ke ran ku kashi kenan ka kare yanzu ina da dabiyan ma eh ina da dabiyan nasu ina yake shi ma to shi Allah ce bal tusurul hayati dunya a bari dai kuna zaɓa je rayuwar duniya domin da mai ta duniya ai wurin hadira sai ka kullun abin da ya sa dama ake ta san duniya ake san duniya ai wai ita an ganta ga ta ne yanzu idan ma lahira wa'adu sulki alƙawari ne na gaskiya imani sai imani ne zai tabbatar da wannan shin Allah ce allazina yu'minuna bil ghaibi imani da ghaibi din kenan ai shin da abu ne wanda ba gani shi ba to amma kai yaji akwai shi kai yaji abin da aka gaya maka din nan Allah zai baka alƙiyama in kai kaza to kai yaji Allah zai baka in kai din imani da haka ake nema to saboda haka sai ya zama amma kuna zaɓin rayuwar duniya ne domin ita kuna ganin ga ta nan a yanzu ne za a same ta shi yasa sai na Abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yadda ya karanta wannan aya sai ya ce ko ka san ko kun san me yasa kuke zaɓin duniya akan lahira sai ce a sani ita duniya ga ta nan ne yanzu ga ta za ka ci za ka sha ga zazzata za ka ji daɗinta za ka ƙayanta ita ko lahira alƙawari ne na gaskiya shi yasa sai kun zaɓin duniya ɗin wato akan lahira ɗin amma wal akhiratu khairun wa abqa Allah ya ce ta lahira ita fa alkhairi ita fa wanzuwa domin ita duniya ko ka bata ko ta bakka dama ita tsoho kilaki ce ta gurru wata burru wata murru haka take ta gurru wata burru wata murru ta gurru ta ruɗe ka kaga sai a jawo ka wata burru in ka zo sai kuma cutar da kai wata murru sai kuma shuɗe ta bakka eh shi yasa in baka bata ba ta bakka ita saboda haka dan haka lahira shi yake ko hayrun abuka ita lahira da abin da ka samu kai ta zama kenan dan aljanna ki shiga aljanna yayi ta zama babu ranar wato ainihin mutuwa babu ranar kare wannan kuma duk abin da yake cikin sa ni'ima babu ranar da wannan ni'ima za ta kare babu ranar da kuma shi zai kare ba rashin lafiya ba cuta ba tsufa haka za a zauna a zauna a cikin jin dadi babu karshe to kaga kuwa ashe ita ce hayrun abuka ashe in ka san wannan to ka sai da wannan rayuwa mai karewa da rayuwa ta gaskiya eh wannan rayuwa ce wannan al-akhirah da hiyal haywan Allah ya ce ita lahira ita ce rayuwa rayuwar lahira ita ce rayuwa in dai kun gaggata Allah ya ce inna hadha da fi sufi Musa ayatul zikr ula sufi Ibrahim wa Musa Allah ya ce hakika ainin wato wal akhiratu hayrun wa abqa da Allah ya fara illan da fi sufi ula wannan wal akhiratu hayrun wa abqa ba wai alqurani kade ba a wannan fadin wato wal akhiratu hayrun abqa to wannan din da tsufi gura alifin farko mu Allah saukar da wannan a zabura Allah ya ce wal akhiratu hayrun abqa a injila Allah ya faɗa a zabura ya faɗa alqurani duk a wannan tsufin Allah ya faɗa wanne ne tsufi gura Allah ya ce sufi ibrahima wa musa shi ya tsakin nan na annabi ibrahima da kuma tsakin nan na annabi musa alayhi salatu wasalam yasa wani tsadi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah shin a cikin wannan abin da yake hannunmu din nan na alqur'ani akwai wani abu ne na littafin annabi ibrahim da annabi musa daga abin da aka so kai gare ka manzo Allah sama yace akwai mana eh yace karanta mun ya abazar ka karanta kadi aflaha man tazakka wa zakarna rabbih fa salla bal tusbuna al hayatid dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha lafi sufi ula sufi ibrahim wa musa da ka shi tilla kadi aflaha man tazakka illan har zuwa nan to akwai su a cikin da tafin da Allah ya saukar suka gabata akwai su a tafin annabi ibrahim da tafin annabi musa alayhi salatu wassalam kuma lokaci da Allah ta bamu lada kuma Allah ya ji mana Allah ya rasu da rasul da wannan da gari kuma shaddu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.